يا الله يا الله نرقى الله نكينا نرقى بروكك تهت هويبا كل ما هتم بياني كده كل ما هتم بياني كده. Masu saurara, assalamu alaikum, barkamu da asuba. Alheri Grace Abdu ke muku fata alheri da kuma fata iyali na lafiya. Bayan Amurka ta yi tarihi da zaben mace ta farko a matsayin mataimakin shugaban kasa da kuma zaben 'yan Najeriya Ngozi Okonjo-Iweala macen farko kuma bukar fata ta farko a matsayin shugabar kungiyar cinikayya ta duniya, mata na ƙara samun ƙwarin gwiwar cimma burin su na ganin an dama da su a harkokin mulki. To menene yake zama kadangaren bakin tulu a yunkurin mata na cimma wannan burin a nahiyar Afirka? Maudu'in da shirin domin iyali zai mukala kenan a wannan shirin. Mun kuma gayyaci shugaban gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya, Madam Gloria Laraba Shoda, da Hajiya Balaraba Muhammad, shugaban kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja, da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani, mazauniyar babban birnin tarayya Abuja. Ga jagorar tattaunawar, Madina Dauda.
Bari mu fara da ke, Madam Gloria Laraba Shoda, ke ce shugabar gamayyar kungiyoyin mata a Najeriya. Yaya kika ji da wannan batu na cewa a karon farko a ƙasa kamar Amurka da muke koyi da ita an samu mace a matsayin mataimakiyar shugaban ƙasa?
To, da na ji labarin an yi zaɓe, har an zaɓe ta aspirant ta yi takara da shi Joe Biden, mun rubuta leta muka aika musu, muka ce wallahi mun ji daɗi kuma muna roƙon Allah su ci zaben nan. Kuma da aka fara rigimomi na America din nan, muka shiga cikin addu'a saboda muna son mace a ƙasar da aka ce shine babban ƙasa, shine shugaban ƙasa a duk duniya, a samu mace ta zama vice president. To aka samu mace ta zama vice president a America, me ya rage kuma duk ƙasa kawai a fara samun vice president da president? Mun san an samu president, amma America shine babban ƙasa a duk duniya, shine kuma democracy dinmu na nan su muke koyi da. Saboda haka ina son Najeriya ta dubi abin da America ta yi, ita ma ta yi, mu samu mace a nan in 2023 ta zama vice president.
To kalubale gare mu mata. Bari zo gare ki, Hajiya Balaraba. Kin ji abin da shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta faɗi game da zaben mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka, kuma ta ce tana so a yi irin wannan a nan Najeriya. Kina ganin zai yiwu?
A jama'a, assalamu alaikum. Da farko dai ni munna ne zan yi, domin munnan ma har na rasa jiya ban yi baccin kirki ba. Magana ne wanda kullum muna tafafatawa a kai. Mu mata mu ne komai a duniya, ana ganin ba za mu iya ba. Kuma ni na yadda cewa ba wai ba za mu iya ba ne, tsoro suke yi. Sun san idan aka ba mu, ai ba fatan mutum za mu ɗauka mu ɗaura ba. Duk yanda za mu sai zani, dole za mu san iyayenmu, mu san mazajenmu, mu san 'ya'yanmu da jikokinmu. Ai wannan abu ƙalubale ne, yanzu ya rige mu sauran ƙasa. Najeriya ita dama ita daban take. Ai abin da su suke kawowa suna ganin kamar cewa kullum ina faɗa a nan da babban murya, mu mata a kitchen muke, to yanzu fa mun fi ƙarfin kitchen. Su sani cewa tabbas tun da har America ta yi wannan abun, to baki ɗaya ma generally zan yi wannan maganan. Akwai lokaci da a can an ce Sera Jibril ta fito, ba a mara mata baya ba. To yanzu ta fito, ko kuma wanda ta fita ta fito, a gani sai mun yi wannan ƙalubalen a Najeriya. Insha Allah, da babban murya nake faɗe, mata iyayen gida kuma wallahi tallahi sai mun ci.
A shekara 2023 kenan?
Insha Allah, ƙwarai, ko ke kika fito za mu mara miki baya.
To, barin da kuka rike Sa'adatu. Sa'adatu Ahmed Bustani, kin ji abin da 'yan uwanki suka faɗi, ya kika ji?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wannan abu kan ba karamin abun farin ciki bane, especially mutanen Najeriya. Ina so su yi koyi, iyayena maza da iyayena mata su yi koyi, su ga abin da ya faru. America kowa san ita ce cibiya gaba ɗaya, ita ce uwa duk duniya, babu ƙasa kamar ta. To gashi yanda yau Allah ya canja al'amarinsa, to muna fata mu ma insha Allah rabbil alamin, ina so ayi koyi da wannan abu, a cire hasada, a mace ce wane ne? Alhamdulillahi mata iyaye ne dama. Ai a gwada a gani mana, insha Allah rabbil alamin, Allah ubangiji ya ba mu sa insha Allah 2023 in Allah ya da muna fata mu samu mace ta zama vice president in Allah ya so ya da Allah kuma ya nuna mana.
To Madam Gloria Laraba Shoda, ke a matsayinki na shugaban gamayyar kungiyoyin mata, me yasa ba zaki ce zaki yi kokarin marawa mace baya ta kalubalanci kujerar shugaban kasan ba, me yasa sai mataimakiya?
To kin san America, kin san shekara nawa suka yi kafin suka samu vice president?
Sama da shekaru 200.
To saboda haka ba za mu ce mata yanzu su zama president ba, amma ba abun da Allah ba zai iya yi ba. Mace tana iya ta zama vice president. In mace ta fito, wasu mata suka fito sai su ja baya. Ita wanda ta fito president, Sarah Jibril, ta fito amma bata wuce aspirant ba, bata wuce primaries ba.
To ai ita jefa ma kanta ƙuri'a.
Bata wuce primaries ba, da ta wuce primaries sai a ga ko mata za su zabe ta ko ba za su zabe ta ba. Yanzu mace ta fito har ta wuce primary har ta zama candidate, sai mu mara mata baya, mu kira duk mata su zo su mara mata baya ta ci zabe. Ni na tabbata in mace ta fito a yanzu yanda muke, mata za su fito su mara mata baya. Ni na tabbata.
To me yasa kike ganin lokacin da Sarah Jibril ta fito ya zamana ita kadai ce ta kada ma kanta ƙuri'a, mata a wannan jam'iyyar ba su goyi bayan ta ba, me ya matsalar?
A'a, ba haka bane. Kin san ba mu da grassroots representation na mata, ba mu da grassroots. Kuma in za a yi primaries daga local government za a zabi mutane, daga state parties za a zabi mutane, a cikin party ba mu da mutane, ba mu da mata a cikin, daga woman leader kila sai wani irin secretary ko irin na welfare secretary ko wani abu ake ba mata. To an aka zabi all chairman the vice chairman na local government zo su yi zabi, aka samu delegates daga cikin house of assembly, daga cikin chairmomi na local government, ba mata a ciki, wa za su zaba? That's number one. Na biyu, mata ba su da kuɗi da za su zubar. Masu kuɗin ma ba za su zubar da kuɗin su ba. Za su yi tunanin ƴaƴansu, za su yi tunanin mazansu, za su yi tunanin gidansu kafin su kashe kuɗi. So kuɗi ne ake amfani da shi a primaries din. Banda kuɗi kuma akwai violence. Ana amfani da violence. Kin san kuma mata, they are not violent. Mata ba za su fito da adda da makamai ba su ce suna neman election. Saboda haka in mata suka ga wayannan abu sai su ja jiki. Mutane kuma an bi hotel an ba su kuɗi. In suka fito wanda ya ba su kuɗi za su zaba. Abin da ya faru kenan. Saboda haka
a matsayinki na shugaban kungiyar mata ta ƙasa, wannan ya zama kalubale a gare ki. Akwai abin da kike yi na yanzu na jawo hankalin mata akan irin wannan siyasar?
Yanzu abu da muke muna gaya ma su gwamnoni su yi kokari su ba mata grassroots government, su fara daga councillors, su fara daga chairmomi, su fara daga vice chairman, SSGs da sauransu, the chairpersons na council. Kin san council chairpersons are party leaders. Su fara daga wajen so that mata za su samu grassroots support. Ba wai sai an zama senator ba, ba wai sai an zama house of rep ba. Daga wajen House of Rep guda nawa ne yaushe za ta tashi har ta zo ta tara mutane, amma aka samu grassroots support in aka zo primaries, mata suna iya scaling through, suna iya samu primaries. So sensitization da muke yi kenan. Muka ga gwamnan da yayi abin kirki ya sa mata da yawa cikin cabinet din shi, sai mu bashi award. Haka muke, sai mu je mu bashi award don mu encouraging din shi yayi mu. Muka ga kuma community commissioners ya sa ko judges ne ko wane ne dai, inda suna da yawa sai mu bashi award. So we are doing sensitization don mu ba su encouragement, that's all we can do. Amma ina roƙon mata mu yi cooperation, mu haɗa kai. Let us talk, mu yi magana da one voice. Ba wannan ya ce wannan ba party dina ba, wannan ya ce BDP APC ABGA menene. No, mace is mace, ko da PDP ne, ko da ABGA ne, ko da wane ne. Da Natasha ta fito, mun bi ta har SDP office, muka je muka roƙa, aka bata candidacy, ta zama gubernatorial candidate na SDP. Muka kuma raka ta har kogi, muka yi supporting inta, amma bata samu ba. In ta ƙara fitowa za mu mara mata baya. Haka za mu muke yi, mata muke mara ma baya. Mu we are not politicians. Ko da PDP ne mace ne, ko da APC ne inda mace ce, ko da ABGA ne, ko wane ne inda mace ce, za mu mara mata baya. Da Mimi kika tuna ta fito a Benue, ni da kaina har Benue naje, muka mara mata baya. So duka mata mu haɗa hannu mu rinka mara ma mata baya. Balaraba ta ce in ke ma kika fito gobe za mu mara miki baya, kuma haka din ne.
Abinda lokaci ya ba mu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba mu dora inda muka tsaya. Yanzu a madadin bakin namu shugabar gamayyar kungiyoyin mata ta Najeriya Madam Gloria Laraba Shuda, da Hajiya Balaraba Muhammad shugabar kungiyar mata Fulani ta babban birnin tarayya Abuja, da kuma Hajiya Sa'adatu Ahmed Bustani da ke da zama a birnin tarayya Abuja, Da wakiliyarmu Madina Dauda da ta bada gudunmuwa ga nasarar wannan shirin da kuma Chibahiro Dodone da ya daidaita sautin shirin alheri ke cewa Allah tabbatar mana da alherinsa. Kada a manta kuna iya sake sauraron wannan shirin da dukkan batutuwa da muke gabatarwa a shirin domin iyali a shafinmu na internet voahausa.com idan kuka matsa shirye-shiryenmu da alheri.
Kai mata sune duniya, sune dadin duniya, mata sune duniya, sune sarakan duniya, komi dan su muke ashe mu maza ba.